Sannan na sake yin roƙon ka kusanci na da shi da zama dukkanin motsina na ƙara yin dab da shi ila kai ne na haka baiwa gare ne dukkan zubo mariki da yiwa na salati Arabi wannan da shi ka yarje wa komai yayi shubatar rabi sannan kai umarni ga halitta shine kai dai zamumi sayyidi Muhammadin na Hamidu wanda nake bayabu sauna da kyau na yi miki baiti waɗanda na yi tanadi ki yarda na ta yi miki hidima har a gaban abadi mata hura zinatu duniya al'ahira kuke da rabo labbaikan shugaba Hassan Shugaba Hassan al-Wusul arziki da rabo labbaika shugaba Hassan al-Kalam zantuka da yabo Khairu Banu Hashim kai kadai zai wa yabo Khairu Banu Hashim kai nake wa yabo a duk cikin kabila sani haka rabana ya hukunta su suka zama hasani a cikin su sai aka dauko Banu Hashim kuzo ku gani sai aka sanyo annabi ya lumi mai bada ta suka rabu Hashim yana cikin kaka na biyu sunansa ya bayyana a zamaninsa shi ya kasance mai tausayin magana sannan Hashim mutum ne mai arziki ya samu lambar yabo Yana tsayawa kai da kafa rukun amanar sama abun alfahari ga larabawa sun yarda bai da kama to ayya sami hasikan annabi tanan ya samu rabo kai rubanu Hashim kai nake wa yabo har yau har gobe kai nan ita ce kan gaba ku je ku bincika wanga kabila ba za a kamo su ba ku larabawa so suke a danganta su da su si gaba su suka zama mafi yawan arziki sun samu lambar yabo kasimi daga shi suka samu daukaka kun ji saman yin ilimi kamar kace annabi shi ya zabi yanda ya so umami kai kace shi ne ya ce wa rabbana ya bashi lambar yabo mafilo bibi shine ya zama duk wani mozi annabi ne kashifi haka dukannin wani ilimi to annabi ne arifi Allahu bai boye masa ba kamar nemi kwabo da kwabo saman sama ne a duk cikin makalukaci annabi yayi kane kane ba wanda zai je gun Allah in babu shi haka ne ku kira shi daukakar daukaka annabi bai bada rabo ko a cikin a taura injila Allahu ya fito da shi balle cikin alqur'ani shi aka ba mu gaida shi mu ce masa sayyidul kaunaini annabi bai bada rabo Allahu dan baban shehu kaka kaunar bashari Allahu dan baban shehu ka kara min hasken sadari Allahu dan baban shehu ka dauke mani duka hadari ni kuma yusuf makura mai kasaitacciya ka bani babbar rabo